DW taba kalashi.
A ƙarshen makon da ya gabata aka kammala bikin nuna fina-finai na ƙasa da ƙasa da aka fi sani da Berlinale a birnin Berlin, fadar gwamnatin tarayyar Jamus. Bikin na bana shi ne karo na 70 da kuma ya hada manya-manyan taurari a harkar film daga sassa daban-daban na duniya, ciki har da Afirka, kamar yadda za ku ji a cikin shirin na taba kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku.
Maybe someone else is finally joining us later on. So right now, just welcome to the VR screening for the African showcase. If you want, now you can put on your headset.
Nan dai a ɗaya ne daga cikin ɗakunan da aka tanada don nuna fina-finai, inda ake wa jama'a da suka hallara bayani yadda abubuwa suke. A nan dai, wani majigi ne da ke nuna yadda rayuwa take a yankin tafkin Chadi, da kuma wani majigi kan sace 'yan matan Chibok da Boko Haram ta yi a shekarun baya. Sunan wannan shirin shi ne African Space Makers, wanda Vincenzo Cavallo, ɗan ƙasar Italiya, wanda kuma ya kwashe shekaru 15 a ƙasar Kenya ya shirya. Buri a nan shi ne kai ziyara a wuraren da mutane ke aikin haɗin kai don ƙirƙirar sabbin abubuwa.
And this is a topic that it's really relevant not only for Africa but for the whole world.
Wannan aiki ne dake da matukar muhimmanci ba kawai ga Afrika kadai ba, har ma da duniya baki daya. Amma mun yanke shawara mu yi sha Afrika domin Afrika ta fi samun yawan kudade da muke warewa. Yanzu haka mun zabi manyan birane guda 5, ciki har da Lagos da Cairo da Kinshasa. Nan ba da jimawa ba, wasu manyan birane za su samu yawan mutane fiye da miliyan 10. Yawan mutane tsakanin miliyan 10 zuwa miliyan 20 zai yi babban tasiri musamman ma a fannin tattalin arziki.
10 million and 20 million. And this is going to have a big impact also economically.
Ga Vincenzo Cavallo dai, ba yawan fina-finai kimanin 340 da aka nuna a lokacin bikin yake da muhimmanci ba. Samun damar kulla sabbin hulɗoɗi na zama muhimmin abu a gare shi. Kusan masu baje koli 500 ne daga ƙasashe 62 suka baje hajojinsu a rumfar masu shirya fina-finai na Turai. An fi mayar da hankali wajen saye da sayar da fina-finai. Amma ga Didi Chika daga Najeriya, bikin fina-finan na Berlinale na zama masa wani dandalin aiki na fim.
An often Hollywood filmmaker and film critic from Nigeria.
Na kasance mai hada fina-finai na masana'antar fina-finai ta Nollywood, ina kuma bin diddigin fim. Ni ke tafiyar da gidan fasaha ɗaya tilo na fim a Najeriya. Ni ne kuma daraktan fasaha na Decasia, wato bikin fina-finan da aka adana na Berlin.
Artistic director of Decasia, the Berlin Lagos Akaba Film Festival.
A kun wani taron muhawara na hazikan Berlinale da ake wa lakabi da Berlinale Talent, Didi Chika ya nuna yadda aka gina ma'adanar fina-finai a Najeriya. An tsara Berlinale Talent na bikin ne musamman don masu shirya fina-finai na Afirka su ci gajiyarsa. Matasa masu shirya fim 255 daga ƙasashe 85 suka yi musayar yawo da mashahuran 'yan fim na duniya don samun goyon baya na aikinsu. Didi Chika ya nuna muhimmancin taron.
Practically every person who have done something beyond Nollywood, who are trying to do something off Nollywood,
kusan duk wanda ya aiki baya ga na Nollywood kuma yake kokarin yin wani abu da ba na Nollywood ba, yana samun kudin aiki ne daga waje. Na samu tallafin kudi daga asusun fina-finai na Göteborg, na samu tallafin kudi daga Vision Suite, har wa yau mun kuma samu kudi daga cibiyar Royal Adin Jamus ta Goethe Institute. Duk wanda ke yin wani abu da ya bambanta da wanda ake yi a Nollywood, to yana fatan samun tallafi don ya nuna
hazaƙarsa.
Berlinale kuwa na zama ɗaya daga cikin masu ba da tallafin kuɗi. Fiye da shekaru 15 kenan, asusun sinima na duniya ke tallafawa wani ɓangare na Berlinale wajen shirya fina-finai a ƙasashe da ke fama da matsalolin tattalin arziki da na siyasa, ciki har da na Afirka. Kuɗaɗen dai na zuwa ne daga cibiyoyi daban-daban na duniya, kamar cibiyar Goethe Institute da ma'aikatar harkokin waje ta Jamus. A Berlinale akwai rumfar da aka tanadarwa 'yan Afirka, inda suke samun damar kulla huldodi daban-daban suna kuma gabatar da ayyukansu da kuma fina-finai. Wannan dai yana zama wani zauri na bada damar haduwa kai tsaye tsakanin masu shirya film na Afirka da takwarorin su na Jamus a bana kasar Sudan aka mayar da hankali kanta. Dorothy Vena da tun shekaru 20 kenan take jagorantar sashen kasashen Afirka kudu da Sahara a bikin na Berlinale. Ita ce kuma ke kula da dukkan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka a Berlinale din.
Our main job as a festival is of course to present films.
Babban aikinmu a wannan bikin shine mu gabatar da fina-finai. Shi yasa aiki na in fita in yi magana da mutane. In yi magana da furdososin film, in kuma yi magana da abokai, in rubuta musu sakonni na email a tsawon shekara don samun bayanin abin da ke gudana. Wannan aiki ne mai matukar wahala a kasashen Afirka, saboda rashin wani tsayayyen tsari idan aka kwatanta su da wasu kasashen duniya kamar Korea ko Faransa.
Betsawun
betam yi disle na bara, kazi bo halan da irama wasu.
Wani film da ta gano a bikin na Berlinale a bana shi ne wanda wata mai shirya film a kasar Habasha, Hiwot Admasu Gatane, ta shirya mai taken A Full God.
Hiwot's film is about a young girl. She's a rebel girl. Maisie is her name in the film.
Film din na Hiwot akan wata yarinya ce karama. Sunanta a film din Maisie. Yarinya ce da ba ta da biyayya. Tana yi wa kakarta tawaye akan batun addini. Tana da ra'ayin karfafa gwiwar matasa ba a nan kadai ba, har ma a kasar Ethiopia. Kamar yadda kuka sani, film din na taka muhimmiyar rawa kan yadda al'umma za ta ci gaba.
A jimilce bikin na nuna fina-finan na Berlinale da abana ke zama karo na 70. An nuna fina-finai 22 na 'yan Afirka, ciki har da fina-finai daga kasashen Congo da Rwanda da kuma Burkina Faso. A wani film mai taken This of Cannibalism na Tabohu Edkins, an nuna yadda makiyaya na kasar Lesotho suka kasance karkashin angizon 'yan kasuwar kasar China. Sannan film din Matata ya nuna yadda aka yi amfani da rawa wajen farfado da asali a kasar Congo. Shari Indaliku da yace a cikin producing film din.
I find it a very powerful experience to be here.
Na ji dadin halartar wannan bikin. Yanzu haka ina kan rubuta wani littafi da zai koma da mu baya cikin tarihi kan yadda aka yi muka samu kanmu a wannan hali na siyasa da muke ciki a yanzu. Yawancin waɗannan abubuwa sun faru ne a tarihi. Na yi mamakin yadda na samu karbuwa wajen mahalarta wannan biki.
Very far beneath the surface.
Sai dai film din na Matata bai sami babbar kyauta a bikin na Berlinale ba da aka kammala a ranar 29 ga watan Fabrairu. Hasalima, babu film ko da guda ɗaya daga Afirka da aka zaba a jerin fina-finan da suka yi fice a bikin na bana. To Allah ya kai mu na baɗi lafiya. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku 20 sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aikina, ni naku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
Oh, I did.